Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce
wanda ba su magana ke cewa sun ke kawo wa da rabon wani
a tudan nake a Najeriya nake a kurkun nake garin sarki bambance da ku ba san sawa daga nan kano har asmara daga asmara har ko'ina mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa tun karfe ni da hannu biyu da yaddar Allah bani nan zuwa
Sunana Aliyu Muktar Umar Kwari, ina ne bai son sabon shekara ga daukacin zuriya Indonesia maza da mata Kano da Gombe duka inda suke a Najeriya, haka kuma ina gaishe da duka ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, haka kuma ina gaida alkina ta Amurka wato Halima Jumro da fatan ita ma tana nan lafiya da duka zuriya.
Sunana Muhammad Salihu Kaurana Muda daga jihar Zamfara, ina yin ma ƴan uwa mabota wannan dalili barka da sabon shekara da muka ga farkon wannan shekara lafiya, Allah ya sa mu fashin ta lafiya. Wassalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Ali Jallo, a gidan Fajr Service da Jibochi. Ina mika sabon saƙon dai sun sabon shekara da ɗan dandalin abari ya huce na WhatsApp. Da wasu Hajiya Fatima Halliru Daura, shugaban mata, Usame Muhammad Saka, da Sau Bala Ɗahiru Hassan Bala Branko, da Garba Muhammad Dajin Baba Jari, da duwa da ban san wala da suke nan su bana gore.
Soka ba da kan nan fitar da kanya, ta da soka ayo ne. Soka ba da kan nan fitar da kanya, ta da soka ayo
ne.
Hoy hoy duk ba da kan nan fitar da kanya, fitar da kanya.
Let's go to the party. मन की बिना दिन दिन जुट जाई हो खेड़ने गोरी मन की बिना दिन दिन जुट जाई प्रेम की चादर मारे चादर बेकार मारा किया
Assalamu alaikum sunana Zahiruddin Ahmad Ali shugaban kakakin majalisar talibai na jihar Jigawa ina miƙa saƙon sabon shekara ga ƴan kungiyar mu ta Abari Yahudi da kuma babban yayanmu Ibrahim Alfa Ahmad Alhaji Gidado Baba Dajin Jali Malam Balabaranku Hajiya Fatima Hajiya Madina da kuma dukkanin sauran ƴan wannan kungiya da ban
Sindoni ajidan kashe ahu ko aya kashe taro yayi banna wani ya kashe filin ba ok doni ya mudin ta akanni to doni ya mudin ta afeshi to doni ya mudin ta akanni Sindoni ya kasam matalauta to doni ya afai ma'anta Dunia kasam ma'adun satu dunia apun mata lautan Amma dunia apun ma'adun satu dunia apun mata lautan Dunia mungkin tak akan
mai magana Hafiz Balaraba Busofe ina miƙa dimbin gaisuwa ga dukkanin ƴan wannan dandalin sannan ina miƙa gaisuwa ga mai daraja mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakar Muhammad Liman da fatan an yi shekara lafiya sannan ina miƙa gaisuwa ta ga uban kasar Tudun Wada Alhaji Nuruddin Muhammad Kadir Tambaba da ya cika shekara biyu saman karagar mulki
Allah ya rabuwa ni ne mai so sabara sarkin laya Allah ya lawa ya jira Allah wa mutu mutu wa wanda mai fita na dawo Kinde me ye fita ni wa ka ta gode Allah Kinde me ye fita ni wa ka ta gode Allah
Assalamu alaikum sunana Mansur Sulaha Daija ina miƙa gaisuwa ta ta sabon shekara ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokai na wannan dandali gaba daya musamman ma jijiya mun mai gombawa Allah ya fito mu lafiya
Sashen Hausa na muryar Amurka sunana mu Auya Abubakar Gurmi daga jihar Zamfara ina miƙa saƙon gaisuwar sabuwar shekara ga mai girma mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman da shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi da fatan Allah ya nuna muna shekarar 2019 lafiya amin
Alaikum dandalin BOA Hausa. Sabon gaisuwa sabon shekara daga bakin Hajiya Fatima Halilu shugabar mata. Ina gaida yan dandalin BOA Hausa gaba daya. Yan abai ya huta da babban ya Ibrahim Alfahana Fatima Halilu Daura shugaba ina gaida mai son Amir da Aliyu mai sabon tafiya. Nagode.
Magana Abdulsamad Kabiru Musa Kofar Mani Gusau. Ina gaida daukacin al'ummar da suke a wannan dandali na DOA Hausa da daukacin dukkan al'ummar duniya. Ina taya sunna da murnar sabuwar shekara. Allah ya maimaita muna mu ga tabarin badada.
Assalamu alaikum, suna na Zaidu Bala Kowa Sabuwa Birnin Kebbi, shugaban kungiyar murya talaka na Kano. Ina yi wa ɗan uwana membobin kungiyar murya talaka baki ɗaya murna shigowar sabuwar shekara. Sannan ina taya ɗan dandalin mu na Abari ya huce murna shigowar sabuwar shekara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Sadiq Rabin Dani Malam Goji daga jihar Bauchi, shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi. Sakon sabon shekara wa dukkanin masu sauraron mu na muryar talaka da kuma ƴan kungiyar Abari ya huce na wasar da fatan za a yi shekara lafiya.
Assalamualaikum, sashen Hausa na DOA. Sunana Adamu Tahiru Gayi, sakataren kwamitin amintattu na kungiyar murar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi. Ina yi wa abokina shugaban karamar hukumar mulki ta Kalgo, Honorable Umar Namashayi Digi, murnar shiga sabuwar shekara da kuma lahirin al'ummar duniya baki daya.
I feel like I'm in a danger. Assalamu alaikum, gaisuwa so fatan alheri sabon shekara ga zuwa ga Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sauran yan kungiyar masu abin da hutu da shugaban Algon na jihar Jigawa Alhaji Aminu Sani Guban da shugaban kalmar hukumar Hadeja Alhaji Abdullahi Mai Kanti da Alhaji Ashir Ali Musa da ke fara tun gala Alhaji Ibrahim da kuma da ke kantin kwai ne na Alhaji Musa da kuma gara ina kuma fatan alheri Allah.
Assalamu alaikum, suna na Abdul Rafiqa, ina miƙa dumbin gaisuwa zuwa ga tsofaffin ɗaliban makarantar sakandare ta Kutuskum, wato GSS Kutuskum. A safiyar yau insha Allah za mu yi gagarumin taron shekara da shekara, wato reunion, domin karfafa zumunci da nemawa makarantar tamu ci gaba. Ni dai burina a madadin jagoran taro shi ne musamawa al'umman makarantar ta mu haɗin kai da zaman lafiya. Ina kuma fata za mu ɗauki matakai wanda za su ƙarawa makarantar basirar koyar da ɗaliban kamar yadda ake yi a ƙwararrun makarantu. A ƙarshe ina kuma fata za mu yi taron lafiya mu gama lafiya sannan kowa ya koma gida lafiya. Mun gode.
Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan ɗaliban makarantar sakandare da ke garin Kutuskum, wato GSS Kutuskum, wanda yanzu ta zama Lamman Senior Science Kutuskum. A safiyar yau, Asabar 30 ga watan 12 ta wannan shekara, za mu ƙaddamar da taron sabbin ɗaliban na shekara-shekara, wato reunion, da zummar ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin dukkan ɗaliban. Burinmu a wannan taro shi ne mu bullo da hanyoyi da za a farfaɗo da martabar makaranta ta fannin malamai da kayan koyarwa. Daga ƙarshe ina fatan za mu yi taro lafiya kuma kowa ya koma gidan shi lafiya. Na gode.
alaikum. Sura da Halil Muhammad Chana. Ina miƙa godiya da farin ciki ga bikina tsoffin ɗalibai na makarantar sakandare GSS Potiakum tashi na 50. Bayan haka, ina miƙa godiya ga shugabannin Ruku na shirye-shiryen wannan ƙungiya kamar Abu Dauda Fika, babban shugaba na wannan kwamiti, Maimuna Galadima da Maimuna Baba Gimba da Hajiza ɗan Mamu da Nankam Ayuba da Baba Indi da Muhammad Goroma da Ibrahim Muhammad da Hajiya Fatima Ibrahim Hassan da ni kaina Halidu Muhammad Sana. Alfa a gama biki lafiya, kowa ya koma gidansa lafiya. Kuma salam, na gode.
Oh, you believe in me. You are my daddy.